Allah kadai san wa'anda zai zama kalubale ne a gare su. Yanzu akwai sakonni wanda ba sai ka je ka bude Bible, ka bude Qur'ani, ka karanta ba. Irin wannan typical and simple messaging zai attracting wani ya canja masa mindset dinsa. Ai an ce musulmai da Christian ba su zama. Mo especially in ka fita outside Kaduna ana ganin kaman musulmi da Christian ba zai iya magai da juna ba. Sai aka gari yau ga pastor ya zo gidan musulmi an yi buɗe baki tare. So na automatically wannan mindset din ya canja. So this is a very simple and clear message wanda ba sai ka tsaya ma kana wani dogon turanci da sauransu ba. So yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira da sauran pastoci da ulamas su shirye irin wa'annan cuɗanyan. Kuma mu fito mu dinga gaya ma juna gaskiya, because one of the problem da muke fiskanta, abinda ke zuciyana daban, abinda zan aiwatar daban. In har ba mu samu clear mind a irin wa'annan abubuwan ba, to da awanmu na yada zaman lafiya akwai matsala a ciki. Shine gaskiyan zance.
Yanzu bari in sha ku.
So ɗaya daga cikin abinda nake so mu yi amfani da wannan dama shine a kokarinmu na masu yada zaman lafiya mu fara tunanin yaya za mu iya hada cuɗanyan ƴaƴanmu su fahimci cewa addini ba zai bambanta mu ba, kabilanci ba zai bambanta mu ba. Tunda babu, yau naje gidan pastor lokacin sallah yayi, na san akwai buta da daduma da zai bani in yi sallah. To ni na fahimci wannan, pastor ya fahimci wannan, ƴaƴanmu fa shine abin tambayan, shine kuma abin da ke matukar ban tsoro. A wannan iftar daman ɗaya daga cikin abin da ake da'awa a watan Ramadan shine kyautatawa, ta ciyar. Dan ka lura dukkan wa'azin da ake yi ana ba da fifiko da muhimmanci akan ciyarwa. Sai ga pastor ya mamaye mu, ba mu muka ciyar da shi ba, shi ya ciyar da mu. Wannan kusan ladan da muke tunanin za mu ɗiba, pastor ya zo ya ɗiba ladan. Kaga wannan kusan za mu ce kalubale ne a gare mu, kuma pastor ya mana wayo. Yanzu tunaninmu shine yaya za mu yi mu rama wannan wayon da pastor ya mana. Shine gaskiyan zance. Mu ma za mu yi hakan, Allah ya yarda.